إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi wanda yake Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis daya ga watan Rajab hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 3 ga watan 2 shekara ta 2022 wannan ita ce halka ta 49 karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye cikin littafin Adwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a halkar da ta gabata idan ana biye da mu muna kan misali na 7 cikin misalai da mawallafin wannan littafi yake kawowa waɗanda suke fito mana da yadda Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gurare daban-daban sawa'un yana zaune ne cikin Madina ko kuma ya fita wata bukata ko yaki ko wani fita daban zaka ji ambaton Sayyidina Umar ya zo to a wannan misali na 7 din wato fathu makka an kawo mana gaba ta farko wacce ta fito da lazumtar sayyidina Umar ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muka karanta a halkar da ta gabata wannan gaba ta kunshi kissar Hatib dan Abi Balta'a Allah ya yarda da shi na hadithar da ta faru wanda daga ƙarshe Sayyidina Umar ya nema daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi dama ya daki wuyan Hatib ma'ana ya kashe shi annabi ya nuna masa cewa bai cancanci kisa ba saboda nagartar da yayi a addini ya sa Allah madaukakin sarki ya bashi lasisi Allah ya bashi garanti cewa shi dan aljanna ne Allah ya gafarta masa abubuwan da yayi da waɗanda ma bai yi ba to gaba ta biyu wacce ambaton Sayyidina Umar zai zo cikin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk dai a fathu makka ita ce muka shige ta muna farko-farkon ta lokaci ya cin mana shine inda yake cewa wa indama nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi marri dhahran wa khashiya abu sufyan ala nafsi wa arada alaihi al-abbas ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam talaba al-amana min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa wafaqa ala dhalik wannan gaba ta biyu kenan da za ta fito da yadda Sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki a fagage daban-daban a misali na 7 shine fathu makka yace wa indama nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi marra dhahran wannan mun yi bayani akai a halkar da ta gabata yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a marra dhahran tsakanin sa da makka ba nisa sosai kwari ne cikin kwarin makka wanda yake arewa da garin makka tsakanin sa da garin makka kilomita 22 to wannan kwari annabi da ya taho daga Madina gabanin ya shiga Makka da ya iso da daddare sai ya da zango a wannan guri kamar yadda muka yi bayani a halkar da ta gabata to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya da zango a wannan guri nan shi mallafin littafin ya kawo yana ya kawo mana abin a takaice annabi da yazo ya yada zango a wannan guri na Marr az-Zahran da daddare mun san bisa al'ada a zamanin da idan sun yada zango a guri saboda duhu na wannan guri dan su ga abin da ke kewaye da su musamman dare yana kunshe da hatsaruruka baka san me zai taho gare ka ba to sukan hura wuta wannan wutan da za su hura zai haska musu guri in ma da sanyi ne in sun hura wutan za su danji dumin sa to da suka iso wannan guri sai suka rura wuta bisa al'ada kamar yadda suka saba shi kuma Abu Sufyan Allah ya yarda da shi da wasu mutum biyu cikin mutanen Makka Hakim bin Hizam da kuma Budail bin Warqa sun fita daga garin Makka da daddaren saboda suna tsammanin koyaushe annabi zai iya zuwa ya afkawa Makka saboda zuwan da Abu Sufyan yayi aika da yaje ba a cimma daidaito ba annabi bai saurare shi ba sannan su ma sahabban annabi ba su bashi fiska ba kai uwa uba ma yarsa bata bashi fiska ba to wannan yasa yake tsammanin cewa fa a kowane lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya afko musu to wannan yasa Abu Sufyan da ya koma Makka sai bai nitsu ba a ranan da Annabi ya iso wannan guri na Marr az-Zahran Abu Sufyan sai ya fita kaman mai gangane kaman mai tsammanin yana san amanin cewa akwai abin fa da zai faru ko akwai abin da ke faruwa komi akai manzon Allah yana kan hanya ko kuma ma yana dab da isowa to shine ya fita area Makka da shi da mutane guda biyu tare da shi su uku kenan Hakim bin Hizam da Budail bin Warqa suka fita suna zagawa akan ƴan dabbobin su hakan nan da daddare to shine a daidai wannan lokaci shi kuma babban annabi Abbas dan Abdul Muttalib da ya ga irin dandazo da annabi ya taho da ita annabi ya fita da mutum 10,000 wanda a baya duk yakin da annabi yake yi bai taba fita da adadin da ya kai wannan adadi ba sannan kuma yana da shirin sa su ko mutan Makka ba su sani ba tunda ai ya roki Allah ya boye masa fitan da zai yi ya je ya bude Makka ya yake su ya roki Allah madaukakin sarki ya rufa masa asirin sa har da aka yi yunkurin bankadewa da tona asirinsa Allah ya masa wahayi ya bashi labari to annabi sallallahu alaihi wasallam babban sa sai yake hasashen cewa in har gari ya waye annabi zai shiga Makka in ko ya shiga Makka mutan Makka suka nemi su masa gardama su masa taurin kai su jajirce akan kafircinsu da taurin kansu to fa za a wayi gari annabi zai gama da su kuma labarin su zai gushe har abada wannan shine tunanin Abbas shi kuma ai asalin sa dan Makka ne to yana fatan ina ma a ce mutan Makka gabanin gari ya waye annabi ya shiga Makka ina ma a ce su zo su dukar da kansu gaban annabi su miƙa wuya wa annabi su nemi annabi ya amintar da su annabi kuma zai sallallahu alaihi wasallam saboda shi ba nufin sa ya tozarta su ko ya zubda jinin su ba nufin annabi dai a tabbatar da gaskiya da adalci shine to shine shi Abbas duk dai fatan sa shine a samu daidaito ta yadda mutanen Makkan nan za su kubuta kuma za su kubuta ne in sun miƙa wuya wa annabi ko kuma su shiga musulunci to shine sai ya dauki dabba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan gurin nace ya kawo mana kissar a takaice saboda yana so ya je kan point din to amma ba laifi in mun bude abun ta yanda abun zai fito sosai shine ya dauki dabbar annabi a wannan dare da annabi ya isa Marr az-Zahran dake kusa da Makka ya hau yana zagawa fatan koda a ce zai hadu da wani cikin mutan Makka ya dan fito in ya hadu da shi sai ya gaya masa fa cewa fa annabi fa a shirye yake kuma yana da adadi masu tarin yawa wanda in har yadda ramarka su kan ba su ba labarin su to garo su zo su mi kauya ya fita yana zagawa kan dabbar sai ya je tadda wani mutum yanayin mutumin yana tsammani ko me ice ne in ma ice yake yi daddare ko kuma dabbobi ne yake tare da su yana tatsan nono su yawanci sukan tatsi nono da daddare da safe kuma a je a sayar da shi to yayi kokonto in ma ko ice yake kokarin nema a cikin wannan dare a wannan guri tunda daji ne shi Abbas ai daji ya kutsa ya bar sa annabi a inda suka yada zango fatan ya hadu da wani cikin mutan Makka ya ja kunnansa ya ce ya koma ya samu mutan Makka fa ya ja kunnansu kar su ce za su yi taurin kai wa annabi ko dagawa ko girman kai su dukar da kansu su mi kauya annabi sallallahu alaihi wasallam to da yaje ya samu wannan mutumin yana kokarin tuntuban sa ya ji daga ina yake sai ya ji muryan wasu mutane guda biyu a gefen sa muryan ɗaya daga cikin su sai ya gane murya Abu Sufyan ce saboda Abu Sufyan kusan sun zauna da shi shekara da shekaru sun zauna da babban annabi Abbas a Makka shekara da shekaru har ya kiyaye muryar sa ta yanda duk inda ya ji muryar zai gane ta to sai ya ji muryan su biyu suna tattaunawa da Abu Sufyan da ɗaya daga cikin abokan tafiyansa Budail bin Warqa suna tattauna cewa yanzu ga can dai haske suna gani hasken nan na wace kabila rai suna ta tattaunawa tsakanin su koma ne a su ci gaba da tafiya to shine sai ya gano muryan Abu Sufyan shi babban annabi kenan Abbas to sai ya kwala masa kira da ya kwala masa kira amma ya kira shi ne da alkunyar sa shi ma sai ya gane muryan Abbas wato Abu Sufyan shi ma sai ya gane muryan Abbas shi ma sai ya kwalawa Abbas kira to wannan ya sa wannan ya taho sai suka haɗu da suka haɗu da shi babban annabi al-Abbas da kuma Abu Sufyan sai Abbas yake ba da shawari wa Abu Sufyan cewa su je su mi ƙauyansu wa annabi su dan kwafar da kansu gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ya taho da shiri sosai kar su yi taurin kaiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Sufyan sai yake tambayansa abin sai yake bashi mamaki yake daure masa kai yace mahaifiyata da mahaifina a matsayin fansa gare ka me ke faruwa ne ka banka ɗe mun ka bude mun ban gane me kake bayani ba yace kai tanka ya Abu Sufyan ga can manzon Allah a can hasken can da kake gani manzon Allah ne tare da dandazo suka taho yace to shawarin da nake ba ku shine ku je ku dan kwafar da kanku gaban shi ku je ku mi kauya saboda ya zo da shiri sosai to Abu Sufyan dama yana tsammanin haka zai faru anan sai ya tsorita hankalinsa sai ya tashi sai yake tambayan Abbas yace to yanzu menene dabara tunda annabi dai washe gari zai shiga Makka kuma yanzu gashi dare ne me kake ga kamata ayi wani shawari zaka bayar yake tambayan Abbas sai Abbas yace masa babu wata dabara da ta wuce ka hau bayan kan dabba ta mu je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in har ka kuskura baka je gurin annabi ka mi kauya ba annabi ya cin maka shikenan kai kan ba kai ba labarin ka abokin sa ne Abu Sufyan abokin sa ne to da yaji haka sai ya hau bayan dabbar al-Abbas sai suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka taho gabanin su isa inda annabi yake sai su wuce waɗannan tawagan na sahabban annabi sun hura wuta suna jin dumi sai su ce wane ne wannan akan dabba in sun juya sai su ga Abbas sai su ce babban annabi ne sai su bar shi ya wuce sai je ya wuce wannan tawagan sai su ce waye wannan in sun juya sai su ga babban annabi ne Abbas sai su ce babban annabi ne sai su bar shi ya wuce har ya je inda Sayyidina Umar yake wato ya je tawagar da Sayyidina Umar yake cikin ta lokacin da ya isa sai Sayyidina Umar ya ce waye wannan ya daga kansa ya ma tashi tsaye sai ga Abbas babban annabi da duba kuma waye a bayansa sai ga Abu Sufyan sai ya ce alhamdulillah Allah ya kado mana makiyinsa kuma makiyinmu kuma makiyin musulmai yanzu kan kai kan yau taka ta kare inji Sayyidina Umar yace yau ba kai ba labarin ka makiyin Allah Allah ya kawo mana kai cikin ruwan sanyi ba tare da mun wahala ba to shi Abbas baya fatan ya ji wannan maganan daga bakin Sayyidina Umar saboda shi yana fatan su je gurin Annabi da Abu Sufyan Annabi Abu Sufyan ya musulunta ya tsira to Sayyidina Umar yace ai yau ne raba ni da kai sai Allah to Abbas da yaji haka sai kada dabbar da gudu suka yi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar kuma shi ma ya hanzarta ya bi su suka isa gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna zuwa Abbas yayi maza ya sauka daga kan wannan dabba tasa da yake kanta Sayyidina Umar sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya manzon Allah ganan Abu Sufyan Allah ya kawo mana shi ruwan sanyi ya ba mu dama a kansa mu yi abin da muka ga dama ba tare da yarjejeniya ko alƙawari ba yace kawai yanzu babu wata ya Rasulullah ba ni dama inda kiwuyarsa wannan bayanin da nake yi shi mai littafin nan ya kawo shi ne a ƙarshen bayani wato bayan yayi bayani cewa Abu Sufyan ya zo ya miƙa wuyarsa ga Annabi Annabi ya tallata masa musulunci da sauransu har aka je ga inda Sayyidina Umar ya ce ba ni dama inda kiwuyarsa to amma ba haka kissar take ba cikin littattafai kamar ya gabatar da wani akan wani yanda nake bada bayanin haka kissar take daki-daki shi wannan bayanin da nayi ya kawo shi a can ƙarshe amma ya kamata a ce yana farko ne saboda gabanin a isa da Abu Sufyan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ya gan shi ya tashi ya bi su aka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa kafin ma Abbas yayi magana Sayyidina Umar yayi maza ya riga shi yace ya Rasulullah ga Abu Sufyan makiyin Allah Allah ya kawo mana shi ba tare da wani wahala ba Allah ya ba mu iko ya ba mu dama a kansa babu wata kawai ya Rasulullah ban dama inda kiwuyarsa to wannan gabar ita ce dalilin da ta sanya mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan takaitacciyar kissa dan ya ƙara fito mana da yanda Sayyidina Umar ke kasancewa tare da Annabi kuma zaka ga ya taka rawan gani a nan ko a can inda yana tare da Annabi dole zaka ji ambaton sa yazo ya ce kaza wa Annabi ko ya bada shawari wa Annabi ko ya buƙaci Annabi ya bashi dama ya aikata kaza zai wahala Sayyidina Umar ya fita tare da Annabi baka ji wata rawa da ya taka ta azo a gani ba to anan sai Abbas yake cewa a ya taho ne karkashin aminci na amintar da shi kar a tsangwame shi kar a kashe shi kar a cutar da shi ina Sayyidina Umar bai saurare shi ba yana ta bayani cewa Rasulullahi tunda Allah ya ba mu iko ya ba mu dama a kansa ya yi gaba da mu ya ci kafan mu ta nan ya ci kafan mu ta can ya mana kaidi ta nan ya mana kaidi ta can ya yake mu a guri kaza ya yake mu a guri kaza saboda haka yanzu babu wani bata lokaci kawai ya Rasulullah ba ni dama kawai inda kiwuyarsa in kashe shi Abbas ya ga dai Sayyidina Umar ba zai takaita ba kuma kar ya ja hankalin Annabi sai ya fusata Abbas sai ransa ya baci shi baya so ya ji Sayyidina Umar ya doge haka sai ce wa Sayyidina Umar ka bi a hankali yace na tabbata wannan wanda muke magana a kansa Abu Sufyan da cikin danginka yake da cikin danginka yake da ba za ka masa haka ba cikin kabilar Banu Adi amma da yake ba a danginka yake ba yana cikin danginmu ne shi yasa kake wannan maganganun to anan gurin an kawo ya kawo wannan riwayar amma a can ƙarshe idan mun bude shafi na 66 yake cewa dakala Umaru ala Rasulillah, nan ma ya kawo shi ne a takaice ba yanda muka yi bayanin ba. Yace dakala Umaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah, ai an ga gurin ko? Na'am. Yace dakala Umaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar ya shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanda ya aka yi ya shiga, kawai an yanko mana ne, an kawo mana a takaice, amma da bayanin da muka yi a dazu shi ya nuna ya aka yi sayyidina Umar ya shiga ga Annabi ko? Ya ga Abbas yana dauke da Abu Sufyan a bayan dabba, ya tashi ya ganshi ya ce masha Allah, alhamdulillah, yau Allah kawo mana makiyinsa cikin ruwan sanyi, mai raba ni da shi. Sai Allah, Abbas da ya ga haka ya garza ya tafi da shi gurin manzon Allah sayyidina Umar ya bi su. To anan sai aka yanke wancan bayani, kawai sai aka dauko mana wannan gaba din wacce ake ga ita muke bukata. Yace dakala Umaru ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar ya shiga ga manzon Allah, fa qala ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, hadha Abu Sufyan, ganan Abu Sufyan, qad amkana Allahu minhu bighairi aqdin wala ahdin fad'ani fali adrib 'unqa. Wannan shine bayanin da muka yi da shi. Ya manzon Allah, ga Abu Sufyan Allah ka mana shi ruwan sanyi, ya bamu iko, ya bamu dama a kansa ba tare da wani yarjejeniya ko kuma ulla wani alkawari ba, kawai gashi na ruwan sanyi Allah ya turo mana shi, ya tunkudo mana shi, ba ni dama kawai in kashe shi. Abbas ya ce qultu ya Rasulullah inni qad ajartuhu. Abbas ya ce sai na ce ya manzon Allah, ni na bashi aminci, na amintar da shi, yana karkashin aminci na. Falamma aksara Umaru, lokacin da sayyidina Umar ya yawaita, ya Rasulullah, ban dama mu yi maza mu gama da shi, ai makiyin Allah ne, ya mana kaza, ya yi kaza wa musulunci, ya maka kaza, ya yake mu guri kaza, ya mana kaidi guri kaza, ya kulla mana makirci guri kaza, bari kawai a gama da shi ya Rasulullah. Shine da ya ga sayyidina Umar ya yawaita maganganu min sha'anihi, akan sha'anin Abu Sufyan, sai ya ce mahalan ya Umar, ya ce ka bi a hankali, fa wallahi Allah kana min bani adiyin ma qulta hadha, yace na rantse da Allah da cikin danginka ne ba za ka faɗi haka ba. Ma'ana yanzu dan baya cikin danginka ne kake so ai maza a gama da shi. Walakinnaka qad arafta annahu min rijali bani abd manaf, sai dai dalilin da yasa kake ta gaggawan ka ga an gama da shi, an kashe shi, saboda kaga shi ya fito daga cikin danginmu ne, kabilar Banu Abd Manaf. Ai shi Abbas sun fito daga kabila daya can sama kadan da Abu Sufyan, saboda sun hada kaka da Abu Sufyan. Kaga shi Abbas ai dan Abdul Muttalib ne ko? Abdul Muttalib dan Hashim. Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf ko? Abdumanaf zai zama kakan Abbas ko? Ai, kakan Abbas na nawa? Na biyu. Kakansa na daya Hashim, inda Abbas bin Abdul Muttalib babarsa Abdul Muttalib. Kakansa na farko Hashim, kakansa na biyu, to shi kuma bari mu ji nasabar Abu Sufyan. Asalin sunan Abu Sufyan Sakhar bin Harb, babansa shine Harb bin Umayyata, kakan wa kenan, kakan Abu Sufyan. Umayya shine baban Sakhar, Sakhar kuma baban Abu Sufyan. Kaga Umayya ya zama kakan Abu Sufyan. Sunansa Sakhar bin Harb bin Umayyata bin Abd Shams bin Abd Manaf. Mun ji inda suka hadu da kakansa na uku, shi kuma Abbas kakansa na biyu. Kaga kenan sun hadu akan Abd Manaf, da Abbas da Abu Sufyan sun hadu akan Abd Manaf. To haka shi ma Annabi sun hadu akan Abd Manaf. Shi ma Annabi kakansa na uku kenan Abd Manaf, tunda kaga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin yanzu kakansa na uku kenan, kakan Annabi na uku shine Abd Manaf, kamar yadda shi ma Abu Sufyan kakansa na uku shine Abd Manaf. Kaga kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abbas sun hada dangantaka da Abu Sufyan akan Abd Manaf. To wannan yasa Abu Abbas yake cewa kai Umar ka sani cewa wannan mutumi da muke magana a kansa da cikin danginka suke, ba za ka yi maganan nan ba. amma dan kawai kaga yana cikin dangin mu ne Banu Abdumanaf. To wannan maganar da Abbas yayi bai yi wa Sayyidina Umar dadi ba, shi yasa ya mayar masa da martani. Saboda shi Sayyidina Umar yanzu maganar da yake yana magana ne kan musulunci, ba yana magana bane kan kabilanci. Shi bai damu ba, ko da ma mahaifinsa ne bai damu ba. To shine Sayyidina Umar sai mayar wa Abbas da martani, sai ya ce mahalan ya Abbas, yace ka bi a hankali kar kai magana irin wannan ya kai Abbas. Yace fa wallahi, yace na rantse da Allah, la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil khattab law aslama. Yace na rantse da Allah, ran da ka musulunta, musuluncin ka yafi soyuwa a zuciyata sama da musuluncin mahaifina Khattab, inda zai musulunta. Da za a bani zabi a ce da mahaifinka Khattab da babban annabi Abbas, wanne ka fi so ya riga musulunta? Zan zaɓi babban annabi, in ji Umar ya faɗi. Me dalili? Dalilin kuma saboda tasirin imani zuciyarsa, ga dalilin nan ya faɗi. Yace wa ma bi illa qad araftu anna islamaka kana ahabba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil khattab law aslama. Yace ba komai yasa na ji nafi fifita musuluncin Abbas akan musuluncin mahaifina Khattab ba, sai dan ni na sani cewar annabi ya fi son musuluntar babbansa Abbas akan musuluntan Khattab mahaifina. To ni kuma abinda annabi ya fi so ni ma na fi so. Kaga imani kenan. Imani ne yayi tasiri cikin zuciyarsa, yake fifita abin da annabi yake so akan karan kansa, tunda ai mahaifinsa kan karan kansa ne. Tunda ai ba inda za a yi ka zabi wani wanda dangantakanka da shi da nisa sosai, ka zabe shi ka fifita shi akan mahaifinka da ya haife ka. To amma Sayyidina Umar saboda tasirin imani yasa yake tsantsan soyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama duk abin da annabi yake so to shi ma shi yake so, ko da kuwa ya sabawa son ransa, ya fi fifita shi akan abin da yake so. To shi tunda ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awar musuluntan Abbas sama da musuluntan Al-Khattab, to shi ma wannan yasa ya fi so Abbas ya musulunta sama da musuluntan mahaifinsa Khattab. Yace to kaga in ko har haka ne, duk a cikin kabilar, duk a cikin dangi na akwai wanda ya kai mahaifina? Kaga ba wanda ya kai mahaifinsa. To amma duk da haka bai fifita mahaifinsa akan wanda annabi yake so ba, sai fifita wanda annabi yake so sama da mahaifinsa. Yace to saboda haka yau ko da Khattab ne a wannan guri, ni ne mutum na farko da zan nemi izini gurin annabi wajen kashe shi. Ma'ana ba ma karkaje ma da nisa ka ce a'a ina da dangantaka da shi, mun haɗa kaka na biyu ko na uku ko na hudu da shi, zan rufa masa. A'a, ai ko Khattab ne a gurin da Abu Sufyan din nan yake, ni ne mutum na farko da zan fara neman izini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gamawa da shi. Kamar isharar da Sayyidina Umar yake so yi wa Abbas kenan. To wannan yasa sai Abbas Allah yarda da shi, babban annabi, sai ya samu nutsuwa. To wannan kissa, wannan bayanin da muka karanta ya kamata a ce a can farko yake, bai kamata a ce yana ƙarshe ba. To da Sayyidina Umar yayi wannan magana, sai jikin babban annabi Abbas sai yayi sanyi, sai fahimci Sayyidina Umar maganar da yake fa magana ce ta imani da kuma tsantsan hamasawa musulunci. Shi yasa ya jajirce a bashi dama ya kashe Abbas, ya kashe Abu Sufyan. To anan sai Abbas ya nema daga gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce ya Rasulallahi a ɗan ba da gab, ma'ana kar a yi gaggawan kashe Abu Sufyan, a bashi gab, a bar shi in tafi da shi masaukina a wannan guri da annabi ya sauka. Ai kowa yana zuwa ya kama inda ya sauka, wannan za su tafi can, wannan su tafi can, to a bar shi in tafi da shi masaukina. To sai annabi ya yadda, ya yadda da nema ko bukata ta Abbas, sai ce je ka da shi gobe da safe ka taho mun da shi. To shine Abbas ya tafi da Abu Sufyan. Sayyidina Umar kuma da ya ga hukuncin da annabi ya yi sai ya sallama, idan yana da ra'ayi yaga ra'ayin da yake da shi na annabi ya saba to sallamawa yake saboda dama ra'ayin yana zuwa da shi ne saboda neman yadda Allah da manzansa to idan annabi ya nuna masa ga fahimtarsa ko ga zabinsa to sai ya sallama 100%. Haka sayyidina Umar yake Allah ya rida da shi to sayyidina Umar sai ya koma shi ma masaukin sa Abbas sai ya tafi da Abu Sufyan masaukin sa mun ji anan ambaton sayyidina Umar ya zo tare da annabi sallallahu alaihi kuma shine dalilin da yasa aka kawo mana wannan kissar a nuna mana yanda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas sai ya cigaba da bada labari wannan kissar da muke karanta ta tana nan da tsayin ta cikin littafin Imam At-Tahawi sharhu ma'anil athar ya kawo ta kissa ce doguwa har zuwa lokacin da annabi ya shiga garin Makka bude maka washe gari kenan to da gari ya waye washe gari kenan duk wannan ya faru ne cikin watan Ramadana shekarar da annabi ya je fathu Makka da gari ya waye sai Abbas ya taho da Abu Sufyan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine anan da suka zo bayanin da ya kawo mana anan cikin littafi lokacin da Abbas suka zo da Abu Sufyan abin da ya faru kenan shine wanda zamu karanta yanzu a cikin littafin kaga kenan kaman akwai gaba akwai baya wato ba a kawo kissar cikin littafin yanda take daki daki yanda ta faru ba to da gari ya waye Abbas suka taho da Abu Sufyan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine anan gurin yace falamma asbaha da gari ya waye gadautu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai nayi sammako da shi sassafe sai na tafi da shi gurin manzon Allah wa kenan Abu Sufyan tunda annabi ya yarje wa Abbas ya je ya sauke shi a masaukin sa in gari ya waye ya taho masa da shi yace to da gari ya waye sai nayi sammako na tafi da Abu Sufyan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya ga Abu Sufyan yanzu gari ya waye gashi ido na ganin ido jiya ai da daddare ne to yanzu kowa na ganin kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Sufyan tunda ya fahimci cewa Abbas yana fata a ce Abu Sufyan ya musulunta to sai annabi yake cewa Abu Sufyan wai hak ya Abu Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illa Allah yace kai tanka ya Abu Sufyan yanzu duk lokacin da muka dauka muna yada musulunci da tauhidi da yaki muna yakan wanda ba su imani ba su musulunci ba har yanzu bai bayyana maka ba baka sani ba baka fahimta ba ka kasa ganewa cewa la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah ma'ana har yanzu baka gane cewa musulunci ba addinin da ya kai shi ba har yanzu ba za ka shiga musulunci ba yanzu duk kai kawo da aka yi ta yi da kai a fadi anan a tashi a can ku fadi anan ku tashi a can duk har yanzu ba za ka fahimci cewa musulunci shine addinin gaskiya ba Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa wani martani Abu Sufyan ya mayar wa annabi sai ya ce bi abi anta wa ummi ya ce mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka wato magana ce ta girmamawa na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata ma ahlamak tabbas ni na maka kyakkyawan sheda ya kai manzon Allah ba wanda ya kai ka hakuri saboda ai abubuwa sun yi ta faruwa tsakanin su da annabi kuma sun ga hakurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaza zai faru annabi ya kauda kai yanzu ko sulhul hudaybiya da aka yi da sharuɗa da suka yi ta kawowa na babacere na danniya na rashin kara na rashin girmamawa duk annabi ya sallama musu adi zai fito musu da kyawawan ɗabi'un annabi na haƙurinsa shine yake shaidawa annabi cewa tabbas mun shaida hatta mu mutan Makka cewa ba wanda ya kai ka haƙuri sannan kuma wa akramak ba wanda ya kai ka karamci annabi mutum ne mai karamci shi yasa mushriki zai fita daga garin Makka kuncin rayuwa ta sa ya zo Madina ba wai da zimman musulunta ba da zimman ya samu abun duniya gurin annabi saboda kyauta irin na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ɗaruruwan mutane sun shiga musulunci saboda kyautansa hakan kuma ba wai dan yana da dukiyar bane ba shi da ruwa ko kana ma sila qattu hajatan faqala la inji Imam al-Iraqi annabi tunda yake a rayuwarsa ba a taba ce masa bani ya ce a bazan bayar ba tunda yake a rayuwarsa din rayuwar da yayi ba a taba ce masa ya rasulullahi banka da ce bazan bayar ba in dai akwai zai dauka bayar kai in babu ma ba zai ce maka babu ba sai dai ga ya ma kalami mai dadi wanda zai tausasa maka zuciya ce kash gashi kuma yanzu ka zo ban da shi amma dai ina fata wata kin zuwa karshen sati ko karshen wata zan samu ka dawo insha Allah kaga ai wannan kalami ne mai dadi ga wanda yazo bukata ba wai a jefe shi da kalma na habaici a kausasa masa harshe ba annabi baya haka ko ba shi da shi zai ma kalami mai dadi mai sanyi wanda zai sanya ya maka zuciya shine imamul iraki yace ma si laqattu hajatan fa qala la wala ya'wi manzilan in fadla mimma ata dirhaman dirhamun aw dinaru hatta tariha minhum al aqdaru haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam to sun masa sheda hatta mushrikai sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam sheda cewa mutun ne mai karamci sannan yace wa ausalak kuma ba wanda ya kai ka zumunta mutun ne mai zumunci yana da sadar da zumunta yace wallahi laqad zanantu allau kana ma'allahi ilahun ghayru laqad aghna anni shay'an ba'd yace tabbas ko shakka babu ai abin da nake amani shine da a ce akwai wani Allah daban banda Allah madaukakin sarki yanayin da na samu kaina dinna a ciki da ya amfanar da ni da wani abu kenan yanzu wancan allolin da ya rika yanzu ba amfanin da suka masa tunda har gashi nan annabi ya zo zai gama da su kuma allolin ba su amfane su da komai ba to tabbas ya shaida ya tabbatar cewa da akwai wani Allah daban koma bayan Allah da yanzu ya amfane shi ko ya taimake shi amma wannan yana nuna kenan Allah dai shi kadai yake ba shi da aboki ba shi da abokin tarayya a mulkin sa wajen bautarsa a sunayensa a sifofinsa kaman dai yanzu Abu Sufyan kaman a hasken musulunci ya fara shiga cikin zuciyarsa musamman da ya kalli yanayin to wannan amsa da ya ba annabi ya ji dadin ta kaga alama ce da take nuna cewa Abu Sufyan zai shiga musulunci sai annabi ya sake ce masa tunda ai shahadatu an la ilaha illallah suna tafiya da shahadatu anna muhammadar rasulullah dole in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah tunda yanzu ya shaida cewa tabbas da akwai wani abun bauta daban koma bayan Allah da zai taimake shi saboda in kai abun bauta ne na gaskiya wanda yake bauta ma zaka taimake shi to shine sai annabi ya ce masa wai haka ya Abu Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah yace to kai tonka tunda wancan ka samu nitsuwa to shin har yanzu lokaci bai yi ba wanda zaka san cewa ni manzon Allah ne in ka yadda cewa Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wajen bautarsa to yanzu lokaci bai yi ba ka yadda cewa ni manzon sa ne to anan ne aka samu akasi sai Abu Sufyan ya ce bi abi wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka irin dai wadancan lafuzza da yayi na farko ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya rasulullah tabbas ba wanda ya kai ka zurfin hakuri ba wanda ya kai ka karamci ba wanda ya kai ka sadar da zumunta yace amma hadihi amma wannan lafazi wannan bayani da kai fa inna fi nafsi min hatta al'ana shakki ce har yanzu gaskiya ban nitsu ba ma'ana har yanzu bai yadda cewa annabi manzon Allah bane wancan dai ya yadda cewa tabbas Allah shi kadai yake saboda da akwai wani Allah daban banda Allah da zai amfanar da shi to amma kuma cewa shi manzon Allah ne har yanzu yana da doubting yana da kokwanto cikin zuciyarsa bai nitsu ba bai yadda ba to faqala lahu al-abbas anan sai abbas babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce masa aslim washhad an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah qabla an tudraba unuqak tunda da ana lallabin sa amma ya jajirce akan ra'ayinsa to anan sai babban annabi sai fusata ya gajiya duk abin da aka yi tai da sayyidina Umar ana ta kokarin ba Abu Sufyan kariya amma Abu Sufyan bai shiga taitayin sa ba yau gashi irin maganganun da suka kai suka kawo tsakanin sa shi da annabi amma duk da haka bai shiga taitayin sa ba to anan sai ya masa magana mai zafi sai yake ce maka yake ce masa kai tonka aslim ka musulunta washhad alla ilaha illallah ka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne qabla an tudraba unuqak kaga ya fusata ka shaida cewa Allah shi kadai yake wajen bauta kuma annabi muhammad manzon sa ne kafin asarin asara wuyanka to anan sai abu sufyan ya tsore ta take sai karbi musulunci tunda ai dama ya yarda ya sallama cewa Allah shi kadai yake wajen bauta to abin da ya samu kokonto shine annabi muhammad manzon Allah ko a sulhul hudaybiya da aka zo rubutu ba an ce wannan shine abin da annabi suka cimma muhammadur rasulullah suka cimma sai suka ce ba su yarda rasulullah bane saboda da sun yarda shi rasulullah ne da ba su hana shi shiga makka ba da sun yarda shi rasulullah ne da ba su yake shi ba to anan ne yace har yanzu fa cikin zuciya akwai wani abu to anan sai Abu Sufyan ya shiga musulunci babban dalilin da yasa aka kawo mana wannan kissar dan a nuna mana rawar da sayyidina Umar ya taka wanda muka ambace ta a baya to anan ne kuma sai kawo wannan kissar ta sayyidina Umar wanda mun karanta ta dazu a baya to bayan Abu Sufyan ya shiga musulunci me ya faru a takaice bayan Abu Sufyan ya shiga musulunci abinda Abbas yake so kenan sai hankalin sai kwanta to anan sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga shawarin da Abbas yake so ya bijiro da ita shi dai Abbas babban burin sa mutan Makka su sallama kar su ce za su yi fito na fito da Annabi in ko suka ce za su yi fito na fito da Annabi ba su ba labarin su to yanzu ya samu kaman tsani ya samu kofa da za ta bada dama wa mutan Makka su mika wuya wa Annabi shine musuluntan Abu Sufyan inda Abu Sufyan ana ganin shi jagora ne cikin mutan Makka maganar sa a bar sauraro ce idan yayi magana ana jinjina wa maganar sa to yanzu tunda an samu dace babban burin Abbas ya cika ya musulunta to kaga yanzu mutan Makka abin zai zo da sauki wajen fuskantar su gabanin Annabi ya shiga to sai yace yana neman alfarma gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wace alfarma yake nema gurin Annabi yace ya rasulullahi ka san Abu Sufyan mutun ne mai son fankama mutun ne mai son izza mutun ne mai son alfahari yace to alfarmar da nake nema gurin ka ya manzon Allah shine ka bashi wani abu da zai nuna cewa shi ma yana da iko kaman yana da mulki gashi da ya musulunta duk da sabon musulunta ne to ka bashi wani abu na matsayi ka bashi wani abu na kujera wani abu wanda za a ce shi ma yanzu head ne wannan zai taimaka sosai ya rasulullah annabi sai karbi shawarin babban sa Abbas sai ya ce na'am na amsa kuma nayi abinda annabi yayi annabi yana da basira sosai gashi atake aka bashi shawarin kuma atake ya amsa sannan atake kuma ya ayyana Abu Sufyan din abinda yayi wa Abu Sufyan shine sai ya ce tunda yanzu gari ya waye kuma zai shiga garin Makka sannan zai shiga da zimma da yaƙe su sai ya ce to ga wani abu guda yace man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan na shigo da zumman zan yake ku sai kai baka dau makami ka yake ni baka shiga gidan Abu Sufyan ba mai taba ka ko baka musulunta ba to Abu Sufyan ya samu abin da yake so yana ga yanzu shi ma an bashi wata izza an bashi wani girma tunda gidansa ma har ya zama mafaka yaushe ma ya shiga musuluncin da ya samu wannan kaga kenan annabi ya amsa shawarin babban sa Abbas hakan kuma sai zama ya taimaki mutan Makka tunda sun ga dai ba inda suka iya da Annabi dan Abu Sufyan da ya kalli dandazon da Annabi ya taho da ita bayan Annabi yayi wannan furicin ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta. Wanda ma ya shiga gidansa ya jawo kofa ya rufe, ya aminta. Wanda ma yadda makaminsa da ya yaki ba aminta. To dama haka Abbas yake so, baya so su fito na fito da annabi in sun yi sukan ba su ba labarin su. To anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abbas, idan mun tashi za mu shiga Makka, ka tafi da Abu Sufyan ka tsaya a can ƙarshen kwarin nan ta inda za mu zo mu wuce dan ya ga rundunar Allah. To shine ya tafi da Abu Sufyan suka je suka tsaya. Tawagan da annabi ya zo da su suna ta wucewa, duk tawagan da ta wuce sai Abu Sufyan ya tambaya Abbas ya ce su waye wannan, sai ya ce kabila kaza, sai ya ce kai da Allah rabu da su. Wannan kabilar ta zo wucewa ya ce wannan fa su waye, kabila kaza, sai kai da Allah rabu da su. Can sai ga dandazo wanda ke kunshe da almuhajiruna da al-ansar as-sabiquna al-awwalun, wanda a cikin sa annabi yake, da suka taho ya ga dandazo sosai ya ce kai yau fa mutan Makka ba su ba labarin su in har aka shiga da wannan adadi. Sai yake tambaya ce wannan fa, sai yace ai manzon Allah ne tare da shi akwai almuhajiruna wal ansar. Yace kai amma mulkin dan uwanka ya girmama. Sai yace masa kai tanka ba mulki bane, annabta ne. Inji Abbas ya gayawa Abu Sufyan, yace kai tanka ba mulki bane, annabta ne. Yace kai amma yau da an shiga da zummar ya kan mutan Makka, yau da ba su ba labarin su. Sanan sai jinjina wa Abbas kokarin da yayi, inda mutan Makka da suka ga annabi ya shigo kuma yayi wannan furucin da yawa sai suka yadda makamansu. Wasu suka shiga gidan Abu Sufyan din, wani kuma ya shiga gidansa ya rufe, sai zama dai ba a zubda jini sosai ba. Kuma wannan shine fatan babban annabi Al-Abbas, Allah ya yarda da shi. A ƙarshe anan yace fa hadha mawqifu Umar radiyallahu anhu yara adu wallahi muhtamiyan bi dhahril Abbas ammin nabi sallallahu alayhi wa sallam. فيود عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق عدو الله قربا إلى الله تعالى وجهادا في سبيله، ولكن الله تعالى قد أراد الخير بأبي سفيان فشرح صدره للإسلام فحفظ دمه ونفسه. أنا مولى كل تافل سيد أن يتأنت عليك تكتشيتي. فهذا موقف عمر رضي الله عنه، وأن شين موقف سيدنا عمر yara aduwallahi muhtamiyan bi dhahril Abbas ammin nabi sallallahu alaihi wasallam fayawaddu Umar radiyallahu an yadriba unqa aduwillah unqa aduwillahi qurba ila Allah ta'ala. Yana ganin abokin gaban musulmai makiyin Allah, yana ganin shi an bashi kariya a bayan babban annabi, an masa garkuwa a bayan babban annabi. Sai Umar yake fatan a ce an bashi dama ya kashe shi ya da kiwuyarsa. Ba komai yasa sayyidina Umar yake fatan ya kashe shi ba, ba gaba bane, ba kiyayya bane, a dan neman yaddan Allah madaukakin sarki. Wa jihadan fi sabilihi, sannan kuma jihadi a tafarkin Allah madaukakin sarki. Kaga kenan dai dalilin da yasa sayyidina Umar yake so ya ga ya kashe Abu Sufyan dan ya samu yarda Allah, ya samu yaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace walakin Allah ta'ala kad arada alkhair bi Abi Sufyan, sai dai Allah ya nufi Abu Sufyan da alkhairi. Gashi dai yayi shekaru kusan 8 yana yakan annabi, amma kuma rana tsaka Allah sai masa tawfiki, sai masa gamdakatar da musulunci, ya shiga musulunci. To kaga Allah ya nufi shi da alkhairi. Fa sharaha sadrahu lil islami fa hafiza damahu wa nafsahu. Sai Allah madaukakin sarki ya haskaka kirjinsa da musulunci, ya karbi musulunci, ya kare jininsa, kuma ya kare rayuwarsa. Kaga na farko ya shiga musulunci, na biyu ba a zubda jininsa ba, sannan kuma an kare shi daga halaka. To wannan kusan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da misali na 7 da wannan mawallafin littafi ya kawo, wanda yake fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za mu je zuwa ga misali na 8, duk da an sa na 9, ghazwatu Hunain. Tama ghazwatu Hunain za a kawo mana misali cikin misalai da suke fito da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bude wannan wannan gaba din ya bude ta da cewa kad kanat fi shawwal wato ita gazwatu hunain yakin hunain ta faru ne a watan shawwal sanata 80 min hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 8 bayan hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina kenan yanzu yakin hunain ta faru bayan yakin da aka yi na fathu makka fathu makka an yi ta cikin watan ramadan a shekara ta 8 ita kuma yakin hunain an yi ta a shawwal a shekara ta 8 din dai duka dan malaman tarihi suna cewa annabi ya fita daga makka 6 ga watan shawwal ya tafi hunain ya isa hunain 10 ga watan shawwal kaga kenan akwai ratan kwanaki yayi tafiyan kwanaki 4 tsakanin makka da hunain to wannan zai nuna mana a ina hunain take tunda idan za su fita daga makka su tafi madina suna kwana 12 amma sai gashi annabi fitansa daga makka zuwa hunain ya dauke shi kwana 4 kaga 1 bisa 3 tafiyan da za a yi daga makka zuwa madina to hunain wani kwari ne cikin kwarin garin makka wanda yake kan hanyar da'if wanda zai tafi da'if zai samu hunain akan hanyarsa wanda zai tafi ta'ifa zai samu hunain akan hanyarsa suna cewa wannan kwari na hunain tsakanin sa da makka tafiyan kilomita 30 ne ko kuma akwai kilomita 30 ratan da ke tsakanin hunain da makka kilomita 30 sannan ita hunain tana gabas da garin makka hunain tana gabas da garin makka to wannan guri hunain a nan yaki ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kabilun ta'ifa su wanne ne kabilun ta'ifa akwai kabilar hawazin akwai kabilar saqif waɗannan su ne kabilun da suke rayuwa a ta'ifa to yaki ya auku tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wa sallam menene sababin da ya haifar da wannan yaki akwai bukata gabanin mu duba misalin da mawallafin littafin nan ya kawo wanda zai fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bukatar mu duba mu ga menene ya sabbaba wannan yaki na Hunain sannan kuma mu yi dan takaitaccen bayani game da yakin Hunain duk da cewa na ga mawallafin littafin ya kawo takaitaccen bayani akan yaki din abin da bai kawo ba shine me ya sabbaba wannan yaki na Hunain din to wannan ina ga saboda kurewar lokaci in Allah kai mu haduwa ta gaba za mu duba sababin yakin Hunain sannan kuma da takaitaccen bayani dangane da shi yakin Hunain din sannan kuma mu je ga misali cikin misalai da mawallafin littafin nan ke kawo mana da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke lazumtar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh